na bar miki rayuwa ta don ninke ce daidai da ni magudanar jini na ke ce mar farashi raina ni na gama tattalin rayuwa nake koda da saura na numfashi 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 numfashi
sanya na ji karfi karfi radadin rabuwa da kai har mutuwa ya fita zafi kai zama ado na da kulle in ya koma ya fi ai kai din duniya ta ne amma na yaya ne wallahi fi na yau afwa kai mun kuma kai rarrashi
numfashi 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 numfashi
soyayya ba za mu ware ba alƙawari mu daukar wa juna san ba za mu karya ba sannan mu ji tausayin juna ko rigima ba za mu yi ba mu yi zama kalau lafiya mu more arzikin duniya mu faɗi na Allah ne to makiyan mu yaya ne tun asalin gani zane ku yi haƙuri ku jajjanya auren namu ba za mu fasa ba